Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Sulemaniya ce tare da Ibrahim Garba. Muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Talata 24 ga watan Mayu. To a cikin shirin za ku ji cewa akalla mutum hudu suka rasa rayukansu a jihohin Bayelsa da Akwa Ibom dake kudancin Najeriya yayin gudanar da zaben fiddagwani na ƴan takarar kujerar majalisar dokokin jiha.
To an ji zaben ne aka samu gwagwarmaya wajen ya fito da bindiga ya harbi daya. To a lokacin da wannan abin ya faru, polisa wanda suke na a gurin kafin su shiga cikin inda ake yi biyuwan da yawan nan ya gudu daga gurin.
A Nijar kuma za ku ji koken makiyaya na garin Ungurti a jihar Dutsa game da yawan mace-macen dabbobinsu sakamakon wani sinadari da ke fitowa daga kamfanin haƙo man fetur.
Kuma tsoron da muka samu ko ina an bude kankan na petrole, ciyawan da dabbobi suke ci ma ko ina dajin in kaje gashi nan mai ne gani wani guba suke zuba bisan wani ijiyoyin da suke rashe-rashe, to wannan guba ita take kawo mana matsala, dabbobi suna ci, wa'ansu har suna samun cuta, wa'ansu har mutuwa suke.
Kuna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabata da kuma labaran wasanni, amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Kasar Russia ta dada zafafa hare-haren da take kaiwa kan sojojin Ukraine a gabashin kasar ta Ukraine a yau din nan Talata a yunkurin su na kama yankin Donbas. Watanni uku bayan da shugaban Russia Vladimir Putin ya umurci sojojin sa su mamaye Ukraine da tsammanin zai iya gaggauta kwace kasar ya kuma hambare gwamnatin ta. Yakin ya fi tsanani ne a biranen da ke karkashin ikon Ukrainiyawa irin su Severodonetsk da ke gabar gabas da kogin Siversky Donetsk da Lyuhansk wanda ke gabar yamma, ta yadda sojojin na Russia ke ta dannawa daga sassa uku don su musu kawanya. Gwamnan lardin Luhansk Sarhi Gaidai, wanda ba Ukrainiye ne, ya ce an ninka barin wutar da ake yi kan birnin Severodonetsk sau da dama, a takaice dai ruguza birnin ake yi, in ji shi. Mutane kimanin 15,000 ne ke cikin birnin. Iran ta yi gangamin jerin gwano na biso a yau din nan Talata a tsakiyar Tehran babban birnin kasar, ga daya daga cikin dogarawan juyin juya halin kasar, Kanar Hassan Sayed Hodai, wanda wasu mutane biyu bisa babur suka harbe har lahira, kuma komandan dogarawan tsaron ya ce labudda sai ya dau fansa. Gidan talabijin din gwamnati ya nuna cinciran da jama'a zagaye da motar da ke daukar makarar gawar Kodai, wacce aka lulluba da tutar kasar Iran, aka kuma zuba fulawoyi a kai. Masu makoki na dauke da hotunan Kodai, wanda aka bindige shi da tsakar rana a harabar gidansa a tsakiyar birnin Tehran ranar Lahadi. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba yau din nan Talata ya yi kira ga gwamnatocin sauran kasashe da su tura karin kayan yaki kuma cikin gaggawa don agaza ma Ukraine a yakin da take yi da Russia. An yi gaggawa idan aka dauka cewa yanzu Ukraine na da dukkan makaman da take bukata, abinda Kuleba ya tura ta kafar Twitter yau Talata kenan. Ya kara da cewa farmakin da Russia ke kaiwa a Donbas yaki ne na rashin imani mafi tsanani a Turai tun bayan yakin duniya na biyu. Ina kira ga abokan hulɗa da su hanzarta tura makamai, musamman ma MLRS da bindigogin atlare masu dogon zango da APC. Ma'aikatar tsaron Burtaniya yau din nan Talata ta ce sojojin Russia sun ƙara tsananin yakin da suke yi a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine, yayin da suke ƙoƙarin yin ƙawanya ma birane da dama ciki har da Severodonetsk. Ta ce muddin Severodonetsk ta fada hannun Russia, to ilahirin yankin Luhansk zai kasance ƙarƙashin mamayar Russia. A yayin da wannan ne burin Russia a yanzu, wannan wani ɓangare ne kawai na yunkurin da Russia ke yi na ƙwace Donbas. Kasashe wajen 20 za su tura kayan yaki don agaza ma Ukraine, a cewar sakataren tsaron Amurka Leo Estin, bayan kammala zagaye na biyu na ganawar kungiyar tuntuɓa ta kare Ukraine. Kasashe da dama za su bayar da gudunmawar bindigogin atlare masu muhimmanci, kayan kare gabobin ruwa, tankokin yaki da sauran motoci masu sulke. Wasu kasashen kuma sun yi tayin saki horar da sojojin Ukraine da kuma raya rundunar sojinta. Abinda Austin ya gaya ma manema labarai kenan jiya Litini a headquarters tsaron Amurka ta Pentagon. Kasar Denmark za ta taimaka ma sojojin Ukraine da kunamun harba rokoki da makamai masu linzami, a yayin da ita kuma jamhuriyar Czech ke shirin tura jiragen yaki masu saukar ungulu, tankokin yaki da kuma rokoki. Shugabannin kasashen Australia, India, Japan da Amurka sun haɗu yau Talata a birnin Tokyo na kasar Japan, inda suka yi alƙawarin mai da yankin kasashen India da Pacific, wato Indo-Pacific, buɗaɗɗe, tare kuma da yaƙar canjin yanayi da haɗa gwiwa wajen yaƙar annobar COVID-19. Da yake jawabi a farkon buɗe babban taron na ƙawancen da ake wa laƙabi da COD, shugaban Amurka Joe Biden ya ce mamaye Ukraine da Russia ta yi ba matsalar Turai ba ce kawai, matsala ce ta duniya baki daya. Ya ƙara da cewa dole ne kulle yomin a kare ka'idar nan ta yankin ƙasa da ɗiyaucinta da dokar ƙasa da ƙasa da kuma ƴancin ɗan adam, ko da a ina aka saba ma hakan a duniya. Shi ma Prime Minister Japan Fumio Kishida ya taɓo batun yaƙin Ukraine a jawabinsa na buɗe taron, inda ya ce ba za mu bar irin wannan al'amari ya faru a yankin India da Pacific ba. Wata kotu a birnin Moscow ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 9 ma ɗan adawar siyasa Alexei Navalny, wanda tuni ma yake tsare saboda wani hukuncin kuma da aka yanke masa, wanda shi da magoya bayansa suka kira bita da kullin siyasa. Navalny ya gurfana a zaman kotun na yau dinnan Talata ta kafar bidiyo daga wani gidan yari da ke yankin Vladimir. Rikakken mai sukar fadar Kremlin ɗin ya yi amfani da bayaninsa na ƙarshe a kotun wajen yin tur da hukumomin Rasha saboda ci gaba da mamaye Ukraine babu gaira babu dalili, sannan ya sake jaddada kalamansa na baya cewa dukkanin zarge-zargen da ake masa sharri ne kawai na siyasa.
Da Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutum hudu ne bayanai suka nuna cewa sun mutu a jihohin Bayelsa da Akwa Ibom da ke kudancin Najeriya yayin gudanar da zaben fiddagwani da ƴan takarar kujerar majalisar dokokin jiha na jam'iyyar PDP. Rundunar ƴan sanda a yankin ta tabbatar da aukuwar lamarin, haka kuma ta ce tana neman wanda suka yi wannan kisan ruwa a jallo. Wakilinmu a yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoton kan hakan.
Rahotanni daga jihar Bayelsa da kuma jihar Akwa Ibom da ke yankin Niger Delta na nuna cewa rayuka da dama sun salwanta a yayin zaben fiddagwani na jam'iyyar adawa ta PDP a kasar, wanda ya gudana a yankin a baya-bayan nan. Jihar Bayelsa dai an kashe wani matashi musamman a karamar hukumar Obia da ke jihar a yayin zaben fitar da gwani, kamar yadda wani ganau ya shaidawa muryar Amurka.
The primary is like only one somebody that died in Obiana.
Yana cewa ne sunana Eric Daniel na gaggawa daya a yayin tashi-tashin hankulan, kuma an kashe wani matashi mai suna Michael wanda aka fi sani da suna Tampolo. Haka kuma gwamnan jihar ta Bayelsa ya yi Allah wadde da faruwar lamarin, sannan kuma ya bada umarni na gudanar da cikakken bincike domin kamo waɗanda suka aikata wannan laifi. Rundunar ƴan sandan jihar Bayelsa ta tabbatar da faruwar lamarin, kuma ta ce a tsaye take na ganin an kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki musamman na kashe matashin. Haka kuma rundunar ta ce mutum ɗaya ne ya rasa ransa. DSP Asmin Buswat shi ne mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar ta Bayelsa.
To an ji zaɓen ne aka samu gwagwarmaya wani ya fito da bindiga ya harbi ɗaya. To a lokacin da wannan abin ya faru, polisa wanda suke na a gurin kafin su shiga cikin inda ake yi kiwon da yau wannan ya gudu daga gurin, kuma mun riga mun fara neman wanda ya yi wannan kisan.
A can jihar Akwa Ibom bata sauya zane ba, inda bayanai suka nunar cewa akalla mutane uku ne suka rasa rayukansu a yayin zaben fitar da gwani na jam'iyyar PDP a jihar ta Akwa Ibom, gama abinda wani ganau ke shaidawa muryar Amurka.
Three people were killed in a local government area.
Yana cewa ne akalla mutane uku ne aka kashe musamman a karamar hukumar Ini dake jihar ta Akwa Ibom yayin zaben fitar da gwani na jam'iyyar PDP. Lokacin da abin ya faru, mun yi yunkurin sanarwa jami'an tsaro, amma kuma suka ce suna gudanar da wani taro kamin su zo karamar hukumar. Abinda ake gudu ya riga ya afku. DSP Dikumadom shine mai magana da yawun rundunar ɗan sandan jihar ta Akwa Ibom, kuma na kira shi ta wayar salula kan wannan lamarin, sai dai kuma ya shaida min cewar suna gudanar da wani taro a birnin Ekko. To amma dai suna gudanar da bincike domin gano adadin waɗanda suka rasa rayukansu. To sai dai kuma an ɗage zaben fidda gwani a yankin kudu maso gabashin ƙasar na jam'iyyu da dama sakamakon sabon salo na har-haren 'yan kungiyar IPOP da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra.
Sunana Alhaji Algun Galadiman Jansu. A yankin nan ƙasar Inyamurai kusan ko ana zaman ɗanɗa da su kansu Inyamuran, da mu kuma mutanenmu ba wanda hankalin sai yakunci, don wallahi da yawa wasu suna ƙaura suna yowa arewa ne ma kun Inyamuran ma nake gama masu gari suna gudu, kai ne ki zaman ne kake.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
An gaishe ka Lamido Abubakar Sokoto. Bari mu leƙa Niger, inda koken makiyaya na garin Ngoti a jihar Jiffa game da yawan mace-macen dabbobinsu sakamakon wani sinadari da ke fitowa daga kamfanin haƙo man fetur. Ga wakilin muryar Amurka a Agadez, Abubakar Isa, ɗauke da ƙarin bayani.
Shekaru 116 kenan da kamfani na haƙo man fetur ke gudanar da ayyukansa a garin nan Ngoti, musamman ma a karkarar Agadam, wanda ya bada damar kafa matatar man fetur ta Damagaram da ake kira Soraz a shekarar 2011. To sai makiyaya a garin nan Ngoti sun bayyana cewa kafuwar wannan kamfani ya janyo babban koma baya a fannin kiwon dabbobi a garin nasu sakamakon wannan sinadirai da kamfanin ke fitarwa. Sharif Abdallah shine shugaban kungiyar makiyaya a garin na Ngoti, ya yi mini ƙarin bayani kan wannan al'amarin kamar haka.
Kuma tsoron da muka samu ko ina an bude kankan na petrole, ciyawan da dabbobin suke ci ma ko ina dajin in kaje gashi nan mai ne gani wani guba suke zuba bisan wani ijiyoyin da suke rashe-rashe, to wannan guba ita take sawo take kawo mana matsala. Dabbobin suna ci, wa'ansu har suna samun cuta, wa'ansu har mutuwa suke. Bamu iya kiyasta mu ce kaza ne, amma da yawa a cikin makiyayan mu an samu mutuwan dabbobi. Ana samu irin wannan abubuwan da yawa, akwai wanda sun mutu an zo an bincika an gani lalle haka nan ne, akwai guban da suka ci kenan an ba su ma asaran su kadan a ciki, akwai kuma wanda bai zo da lokacin ba, abun ya wuce yayi asara. To mu shine aikin mu makiyaya, bamu da wani aiki, bamu da wani dukiya, shine dukiyan mu kenan. Bisa wannan abun yana kawo mana matsala sosai, sadir kenan kiwon ba abun da muka sani a da bane, abun ya kawo canji sosai.
Sakamakon dai wannan al'amari na yawan mace-macen dabbobi a garin nan Ngoti a shekarun baya, magabatan kamfani na haƙo man fetur sun bullo da wani tsari na bayar da diya ga duk makiyayin da ya rasa dabbobinsa sakamakon fitar wannan sinadarin. To sai dai bayan bullowar rikicin Boko Haram a shekarar 2015 a jihar ta Difa, biyan diyar ke tafiyar hawainiya sakamakon ƙaurar da magabatan wannan kamfani suka yi zuwa Damagaram. To amma a cewar shugabar hukumar Ngoti Mamman Sagiru, hukumarsa za ta ɗauki wani mataki na daidaita wannan al'amarin.
Kasan shi wuri can ma zamanto ana irin wannan ayyuka na kamfanin nika, to za a dinga samun matsaloli. Wasu lokutan ma sun zo mana da kamar matsalar kamar dabbobinsu suna fuskantar wato barazanar gurɓacewar yanayi na dangance da kasancewar wannan ma'aikatan. To amma da muka samu irin abubuwan, mun kirayi ƙwararru na ɓangaren kiwo, sun zo sun yi gwaje-gwaje sun tafi da shi, wanda har yanzu muna jiran su kawo mana sakamako don mu tabbatar shin abin da mutanen suka ce haka ne ko ba haka nan bane ba. A yanzu kazancin da nake maka muna nan kan gaba ta yin wata mission da minister de petrol da gwamnati da munan prefecture da commune za zo mun mu shiga cikin dajin nan madiba magani dangance da irin koke-koken da mutane suke kawo mana wanda ya danganci sana'ar su ta kiyo kuma da wannan aikin da ake na petroli
a yanzu haka dai masu fada aji a jihar ta Difa sun fara safa da Marwa na ganin an gaggauta magance wannan matsalar domin kare abubuwan da zai iya biyo baya Abubakar Isa sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger
Madalla a gaida Abubakar Isa har yanzu kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari ya hada mana
a yanzu haka dai masu neman mukaman siyasa a babban zaben shekarar baɗi a Najeriya na ci gaba da kalubalantar junan su ta fannoni daban-daban da suke ganin za su iya cimma nasarar biyan bukatar su a nan jihar Niger dai tuni aka fara nuna wa juna yatsa a tsakanin magoya bayan gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello mai neman goyon bayan masu tsaye da yan takara na jam'iyyar APC da ake kira delegate domin ganin sun zabe shi a matsayin dan takarar kujerar sanata mai wakiltar yankin Niger ta Arewa da kuma magoya bayan dan majalisar dattawan Najeriya sanata Aliyu Sabi Abdullahi mai neman ganin ya sake zarcewa a wannan kujera magoya bayan sanata Aliyu Sabin dai sun yi wani korafi akan shugaban jam'iyyar APC a jihar Niger Honorable Zakari Jikantoro har ma suka rubuta wata takardar koke ga uwar jam'iyyar ta ƙasa dake Abuja akan zargin yana nuna goyon bayan sa karara ga gwamna Abubakar Sani Bello Malam Abdul Mumuna Atta shine yayi magana a madadin sa Sanata Aliyu Sabi Abdullahi akan wannan korafi nasu
gaskiya ne alhamdulillah saboda rashin adalci na shi wannan shugaban jam'iyya ta APC na jihar Niger wato Honorable Hadul Zikantoro bakamin burgu saboda a lokacin da tsohon commissioner na land Barista Mukhtar Nasale ya sai form din takarar dan majalisa tarayya na burgu Agwara ya kai mai form din domin ya gani a wannan wurin ne yake cewa shi yana tare da gona Abubakar Sani Bello domin a takarar da sa Abubakar Sani Bello yake na takarar sanata yana tare da shi 100% ba ma yana tare da shi ba yana gaba ma gaba sune shi ne gaba a wajen wannan takarar sa'an nan kuma ya ce duniya a gama duniya cewa lalle da kansa fadi video na nan mun sa mun yi attachin da video din a cikin takardar da muka aika wanda muka kai a national headquarter video na nan a CD Musa shi yana nan mun kai korafi shugaban kasa Muhammadu Buhari shi wanda yake shine jagoran jam'iyya sa'an nan da shi kuma dattijan arziki shugaban jam'iyya na kasa sanato Abdullahi Adamu a wurare daban-daban sun fadi cewa sun fada ma yan takarkaru mabambanta cewa za su bada filin inda za a yi adalci da haka yan takarkaru su kwantar da hankalin su za a yi musu adalci wanda idan aka yi zaben da za a yi wanda in mutum da kanshi ya sha kasa ya san ya sha kasa to amma wannan tafiya ai mun musu kowa karfi kwarin gwiwa na fadi da so da yawa cewa da yadda ana zama kada mai zama kada mai jama'a gwamnati
to sai dai kakakin APC na jihar Niger Alhaji Musa Sarkin Kaji da yayi magana a madadin shugaban na APC a jihar Niger ya ce wannan zargi ba gaskiya bane
kullun dai ni magana na guda ɗaya ne cewa ba yadda za a yi a siyasa ka hana kowa ra'ayinsa ko ka hana shi faɗin albarkacin bakinsa tunda Allah ya kawo mu cikin fage na siyasa kowa ya zo ya wasa gwaninsa ko kuma kowa ya talla hajarsa to a cikin gida dai wannan korafi ba za ka rasa shi ba tunda an same shi a waje a cikin gida ba za a rasa ba to amma abinda na sani da shi mai girman ciyaman mutum ne mai adalci mutum ne mai kimantawa daidai gwargwado kuma korafi da suka yi wani tunanin su dai daban amma shi dai na farko ba hana kowa siyan fom ba a ce kada wani a siyar ma da wani ko kar a siyar ma da wani ba
su korafin da suke yana campaign a zabi wani dan takara kar a zabi wani dan takara wato yana ga jama'a cewa musamman delegate cewa su zabi gwamna kar su zabi sanata
mutum ya ji tsoron takara da ko wani abu daban amma shi a mazaunin shi da shugaba balance yake kuma a mazaunin shi na shugaba don wannan yana takara da mai girma kuma girma gona leader ne na jam'iyyar APC a jihar Niger wannan wani abu ne daban amma a mazaunin shi na chairman bai tara wasu ya ce ku yi wane kar ku yi wane ba domin mai kullun magana sa shine ku je ku zabi abin da jama'a ke so saboda general election to idan ya fito wai suna fadin haka korafi irin tasu wanda ba za a rasa ba amma ni abinda na sani da kuma abinda muka sani akan mai girma chairman a mazaunin shi na chairman shine bai fito karara ya ce ku zabi wane kar ku zabi wane ba
amma akwai wani bidiyo da suke kafa hujja da shi inda yake jawabi a gaban na sale cewa shi fa yana tare da gwamna a takarar sanata din nan
a wannan bidiyon ai a mazaunin shi na jikan toro ce amma a mazaunin shi na chairman a ko ina ya fito karara muna da bidiyo muna da rahotanni da dama da ya fito karara na baina wa jama'a cewa zai adalci a cikin lamarin kuma ba kowa kin sai
eh amma baka ganin kamar a matsayin sa na jikan toro din in ya fito yace ga ra'ayin sa na kashin kansa tunda shugaba ne wasu za su yi wata fasara daban
wannan daban ai babu yaro a cikin ɗan takara ko kuma babu yaro a cikin masu jefa ƙura kowa na da hakin sa ba zai ba kowa dole ba
a halin da ake ciki kuma shugaban majalisar dattawan Najeriya Sanata Ahmad Lawal ya kawo wata ziyarar neman goyon bayan masu zaben ƴan takara a jihar Niger a kokarin sa na ganin jam'iyyar ta APC ta bashi tikitin tsayawa takarar neman shugabancin Najeriya a zaben na shekara ta 2023 ga kadan daga cikin jawabin da yayi a wurin
ga irin abinda mu za mu iya yi kuma yanzu shekaru 23 da nayi a cikin majalisa ya bani dama na koyi sannin makamar aiki ina aiki tare da shugaban kasa yanzu zan ce shekara uku kenan a zamana na sanat president saboda haka ina gani ina kuma yin abinda zan ce gudanar da gwamnatin tarayya saboda haka ina da fahimtar matsalolin da Najeriya ke ciki da nasarorin da Najeriya ta samu da bukatun da Najeriya take da shi don a gyara gobe ta yi kyau ina son in roki alfarma na cewa idan ƙur'un Niger ran da za a kada su sai an ba wani ba ni ba to kada ya wuce kashi 10 a fitar da zakkan a bani ƙur'un amma ina son tabbatar mana nan dukkan mu masu neman mukamin nan mu 21 abu kowa aka bashi dama zai iya kuma ni ina girmama kowa a ciki daga masu gidanmu ne sai abokanmu da sauransu amma kun san san so so ne ko san kai yari wannan ba san zuciya bane san kai ne
Sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya ce suna murnar shigowar shi a jihar Niger
da farko dai ina taya shi shugaban namu murnan cewa Allah ya nuna lokacin da ya shigo wannan jiha namu mai albarka bisa ci gaba da neman watan zaɓe Allah ya ba shi nasara tabbas shi shugabanmu na majalisar dattijai Sanata Ahmad Lawal sadar nan bade mutum ne jajirtacce wanda gaskiya mu'amalan da na yi da shi daga lokacin da na san shi zuwa yanzu wanda zan ce na san shi da dadewa kafin ma shigo majalisa to amma dai zuwa na majalisa da watan mu'amalar da muka yi yana da halaye wanda gaskiya irin halayen da ake nema kenan a wannan kasa a wannan lokaci mutum ne mai aqida in ya tsaya kan gaskiyar abu ya tsaya kenan ko ai ku kaga a san mutum da wani abu musamman ma a ce an san ka bisa kan tsaya wa kan gaskiya to ba karamin abu ne ake bukata yanzu haka ba kuma shi mai son a yi tare ne
bayanai dai na nuna cewa masu ruwa da tsaki a jam'iyyar ta APC na ci gaba da tuntubar juna domin marawa juna baya gabanin zaben fidda gwani na 'yan takara na jam'iyyar ta APC da ake sa ran farawa a ranar Alhamis din nan mai zuwa Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
An gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger
wasanni a takaice
Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger inda kammala tankade da rayaya na yanki na biyu na WAFU ko IFOA Union de Football West African na kullun kafa na ɗan ƙasa da shekaru 20 an buga wasan ƙarshe ne tsakanin Benin Republic da tarayyar Nigeria Stade General Sani Kunce na bambarin yamai inda tarayyar Nigeria ta karkare Benin Republic da ci 3-1 a wasan ƙarshe kungiyoyin guda biyu sun samu damar shiga kai tsaye a wasannin kwallon kafa na nahiyar Afirka na matasa ɗan ƙasa da shekaru 20 da zai wakana shekara 2023 a ƙasar Egypt ko kuma Misira duk da jamhuriyar Niger a mako na 24 na wasannin kwallon kafa na Super League Professional a Kokana Football Club ta Arlette Jara Agades a can Arlette Tawa Union Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN Chibiu da nema haka AS Sony Depp ta shaka shi banza da 3 a bambarin yamai a hannun Espoir Tazander AS Nijeleka ya mai ta yi banza da banza da GS Tawa a jerin yawan makin kungiyoyi kuwa ta farko da ita ce AS Nijeleka da maki 54 ta biyu AS Douane da maki 44 ta uku ita ce USGN Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 42 ta hudu AS Garde National du Niger da maki 34 ta biyar Espoir ta Zandar da maki 31 ta shida AS Police ta yi mai da maki 30 ta bakwai AS Fan ta yi mai da maki 30 ta takwas a Kokana ta Arlette Jara Agades da maki 29 ta tara ita ce Jeunesse Sport ta Tawa da maki 28 ta goma Irana Football Club ta Arlette Jara Agades da maki 27 ta goma 11 AS Sony Depp ta Montpetr da maki 26 ta goma 12 Olympic Football Club ta yi mai da maki 23 ta goma 13 Racing Football Club ta yi mai da maki 22 sai ta goma 14 Kuta Lasalle Sporting Club ta bambarin yamai da maki 21 idan muka leka a kasashen waje ko shi ko dan wasan kwallon kafar nan na kungiyar West Ham United ta kasar Britania Kurt Zouma dan kasar Faransa a yau talata ne ya amince cewa yayi mari da shebran magin gidansa dan wasan dai ya amince da tuhume-tuhume guda biyu da kotu ke masa yayin da kanansa Yohan Zouma ya amince da laifin taimakawa Kurt Zouma ya ci zarafin magin inda ya naɗe abin a wayarsa kuma ya aika ma duniya ta internet tun dai hukumomin shari'a na kasar Birtaniya suka kwace magin guda biyu daga gidan Zouma aka mika su ga wani kamfani mai kula da dabbobi na kasar Birtaniya a yau talata ne kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta kasar Ingila ta yi biki a titunan birnin na nuna nasarar da ta samu a wannan shekara ta bana ta kofin Premier League ta kasar Birtaniya wasa kuma ce teburin wasanni na kaka na wanda ya fi farin jini a duniya na kasar Ingila ko Birtaniya shi dai club din na Manchester City yayi nasara ne da kyar da su dingushi gaban Liverpool da tazarar maki daya kawai kungiyoyin guda biyu dai sun kai kankankan ne har zuwa wasan karshe inda dai daga karshe Manchester City din ta yi nasarar samun kofin na teburin Premier League na takwas a tarihin ta Haruna Mamman Bako na birnin Kunle sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kunle a jamhuriyar Niger
masu sauraro yanzu sai labarai a takaice
Gwamnatin kasar Russia ta dada zafafa hare-haren da take kaiwa kan sojojin Ukraine a gabashin kasar ta Ukraine a yau dinnan talata a yunkurin su na kama yankin Donbas watanni uku bayan da shugaban Russia Vladimir Putin ya umurci sojojinsa su mamaye Ukraine da tsammanin zai iya gaggauta kwace kasar ya kuma hambare gwamnatinta yakin ya fi tsanani ne a biranen da ke karkashin ikon Ukrainiyawa irin su Severodonetsk da ke gabar gabas da kogin Siversky Donetsk da Luhansk wanda ke gabar yamma ta yadda sojojin na Russia ke ta dannawa daga sassa uku don su musu kawanya Iran ta yi gangamin jerin gwano na biso a yau dindin talata a tsakiyar Tehran babban birnin kasar ga daya daga cikin dogarawan juyin juye halin kasar Kanar Hassan Sayed Hodai wanda wasu mutane biyu bisa babur suka harbe har lahira kuma komandan dogarawan tsaron yace labudda sai ya daukan sa
kyau masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya tayani gabatarwa da Daniel C Brown sai ba da umarni da injiniyan mu ne yau ni ce taku Sinta Suleiman Yero take muku fatan alheri Ku huta lafiya, ma'assalam.